أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاشي تكون إيكم الله سبحانه وتعالى muna ranar Litinin 23 ga watan Jumadal Ahar shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga 17 ga watan Fabrayar shekara ta 2020 miladiya a jilsan mu ta 10 a cikin wannan littafin na Niyatul Qahtani li Abi Muhammad Abdullah ibn Muhammad Al-Andalusi Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala a satin da ya huce mun tsaya a baiti na 81 yanzu da yarda Allah insha Allah zan mu tashi a baiti na 82 يقول القحطاني سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهربان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إقبال ولا نقصان فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه مكتفزان ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران والله صدق وعده ووعيده مما يعان شخصه العينان والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدحران سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهرمان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين wasitatani
wa ila huma lid-dini wasitatani
wa kadha ash-shari'atu wal kitabu kilahuma
wa kadha ash-shari'atu wal kitabu kilahuma
bi jami'i ma ta'tihi muktafizani
bi jami'i ma ta'tihi muktafizani
wa li kulli 'abdin hafizani li kulli ma
wa li kulli 'abdin hafizani li kulli ma
yaqa'u al-jaza'u 'alayhi makhluqani
yaqa'u al-jaza'u 'alayhi makhluqani
أمرا بكتب كلامه وفعاله
أمرا بكتب كلامه وفعاله
وهما لأمر الله مؤتمران
وهما لأمر الله مؤتمران
والله صدق وعده ووعيده
والله صدق وعده ووعيده
مما يعين شخصه العينان
مما يعين شخصه العينان
والله أكبر أن تحد صفاته
والله أكبر أن تحد صفاته
أو أن يقاس بجملة الأعيان
أو أن يقاس بجملة الأعيان
وحياتنا في الكبر بعد مماتنا
وحياتنا في الكبر بعد مماتنا
حقا ويسألنا به الملكان
حقا ويسألنا به الملكان
والقبر صح نعيمه وعذابه
والقبر صح نعيمه وعذابه
وكلاهما للناس مدخران
وكلاهما للناس مدخران
بارك الله فيكم وزادكم من فضله وتوفيقه مالن ابيتي نا 82 كيتوا سبحان من يجري الامور بحكمه يا دوكك يا تركك wanda yake gudanar da lamurruka da hukuncin shi fil khalqi a cikin halittu bil arzaki wal hirmani ya arzuta wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama shi wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi mai kudi kuma hallo sai yayi talaka kenan wannan hikima ne yana daga cikin hikimomi na halitta na Allah subhanahu wa ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wani masihi ya ma wani babban malami tambaya ta izgiri wannan kuma tambayar ta sayan musulunta yake cewa da kaidar muhadaraka kace Allah mai adalci ne to dan me yasa yayi mai kudi yake shan AC kuma hallo yayi talaka yake shan wahala sai malami yace mai aida ka tambaye ni dan me yasa Allah da yama hannun hagun bai bar shi a hagun din ba kuma hallo yama dama
na'am
yace kuma da ka tambaya ai dan me yasa Allah yayi namiji kadai bai yi mace ba da rayuwar ta yi kyau yace dan me yasa baka tambaya ba da Allah yayi kawai a ce dare ne kade kuma ba ayyuni ba ko kuma ayyuni kade ba ayi dare ba kun ara'aytum in ja'ala Allahu al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya wa zai iya babu kenan wannan hikima ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah da yayi sama sai yayi kasa yayi gabas sai yayi yamma yayi mai kudi sai talaka yayi mai mulki sai mara mulki Allah da subhanahu wa ta'ala yayi sunna
sai bid'a
idan kaga hikima ce wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala da a ce rayuwar duka kowa mai kudi ne to kaga ba a kai wala bai kuma da kowa talaka ne kuma da ba a kai ba to Allah shine ya ganda ya ga dama subhana man yajri al-umura bi hikmatin fil khalqi bir arzaki wal hirmani shine aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar sina cewa nafazat mashi'atuhu bisabiqi ilmihi wa fi khalqihi adalan bila udwani المشيئه بحدوث ما قدره في الازل وعلمه قبل ان يقدره كان الله سبحانه وتعالى dake ga duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da kadarin shi kuma akwai shi maktub tun kafin a aike mu a cikin lauhul mahfuz shine adalan bila udwan kuma adalci ne Allah subhanahu wataala Allah bai ya zalunta bawa shine Allah subhanahu wataala yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar a cikin suratul qamar wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira sai Allah subhanahu wataala yake cewa kamar yadda yake faɗa a cikin wannan abun cikin suratul buruj yayi bayani cewa wannan abun wanda wannan alƙadarin wanda duka a rubuce suke a cikin littafi tun ma kafin ayi halittai fi lauhil mahfuz sai malam yake cewa a cikin baiti na 84 ko na 85 za a shiga 83 za a shiga na 84 wal kullu fi ummul kitab musattarun kowa da kake ganin a cikin ummul kitab daidaito ne anan abinda ake nihi da ummul kitab yani allahul mahfuz shine ake nihi lauhul mahfuz kowa da ka gani a cikin lauhul mahfuz musattarun an tirasa abinda zai yi an mai bula in yayi kaza zai yi kaza in yayi kaza zai yi kaza min gairi igfarin ba tare da amince ba an rabkana ba an rubuta wani abu ba dan abin da zaka yi to an rubuta ne kai shi wala nuqsani kuma ba tare da an yi wani ragi ba kenan dukkan Allah subhanahu wataala ya rubuta yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab kenan ummul kitab nan shine ake nihi anan lauhul mahfuz ana cewa me ummul kitab a wata wata aya kuma Allah subhanahu wataala sai ki bai kirashi ban ummul kitab in kuma bai kirashi da lauhul mahfuz in ba hallo sai a kirashi da alkitab lauhul mahfuz in ba qur'ani ba shi lauhul mahfuz hallo a kirashi da alkitab kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma farratna fil kitabi min shay abinda muka bari a cikin littafin dan adam wanda zaka yi kadaraka kai kaza kai kaza kai kaza tun kafin a halicci ka to Allah subhanahu wataala ya rubuta ba tare da wani gafala ba kuma ba tare da wani ragiya ba sai malai yace a cikin baiti na 85 faqsud hudita wala takum mutagaliyan dan haka to in zamu tariqal wasit faqsud hudita wala takum mutagaliyan kada ka zamanto mai huce iyaka kada ka zamanto mai shishigi kai tahiya tsaka-tsaki kamar yadda ya faɗa a cikin wancan baitin yake cewa kun fi umurika kullaha mutawassitan adalan bila naqsin wala rujhani khairul umur awsatuha waj'alnakum ummatan wasata kada kai kokarin huce iyaka wala takum mutagaliyan dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku wal gulu na hane ku da huce iyaka fiddini a cikin addini fa innahu ahlaka man kana qablakum dan saboda yana daga cikin abin da wanda ya halaka mutanen da suke tun gabaninku al gulu fiddini shishigi da huce iyaka a cikin addini dan ba a so mutun ya huce iyaka a cikin addini ya tsaya yanda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ka ce an ce ayi wannan zikirin kaza kai kuma ka ce kai ba kaza zan yi ko kuma an ce ayi raka'a kaza ka ce kai ni kaza zan yi an ce raka'a kai 13 ka ce kai ni 40 zan yi kenan kaga wannan shine al-ghulu fi din huce iyaka a cikin addini kai baka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai kara ba kuma an bauta ne ya hika ko wanda yake cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ni bauta ma Allah zan yi kai kawai bana yi aime ba wani kuma yake kai ni azumi zan yi kai kullun kawai bana ringa shan ruwa manzon Allah ya hassara ya huduba yake cewa ni na yi kulko da addini amma ni ina yin azumi in yi ci yau kuma hallo in yi azumi gobe kun gani ko kuma yace kuma hallo nayi arma yana ba so mutun yayi gulu a cikin addini sai malai ke cewa a cikin baiti na 86 din bi shari'ati wal kitabi kilaihima din amrun din fi amrun min dana yadinu diyanatan dana ya dinu diyana ta shine asalin birbe dana yayi addini ko yayi ruko ko ya kaskanta ko ya sadda to ka sadda ma shari'a da littahi dan saboda wa'annan guda biyu kilehima anan abinda ake nihi da ash-shari'a ana nihi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma ne ta kai addininka da sunna da alqur'ani dan wa'annan guda biyun fa kilahuma lid-dini wasthani to sune wannan za su taimaka ma kai addininka sak in kana so kai addini sak to wannan ne ka bita alqur'ani kuma hallo ka bita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da yake cewa fa kilahuma lid-dini wasthani mala yana nihin cewa la ya'rifu ad-dini illa bihima kenan la ya'rifu ad-dini illa bish-shari'ati wal-kitabi yani illa bil-kitabi was-sunnah ba a sanin addini kuma ba a yin addini sai da alqur'ani qala Allahu wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ke cewa inni utitu al-qur'an wa mislahu ma'ahu kenan as-sunnah sai ma ne yake cewa a cikin baiti na 87 wa kaza ash-shari'atu wal-kitabu kilahuma bijami'i ma ta'tihi muktafizani yana akkadawa a cikin wannan baitin cewa lalle shi al-kitabu wa sunna shari'ar da al-qur'ani wa innan guda biyun bi jami'i ma tahtihi muktafizani Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga dukkan wani abun da zai zo musu na batanci kenan yana daga cikin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma addine shi akan wannan al'ummai duk yanda aka yi a ciga cewa an bata wani alqur'ani ko kuma an bata wani hadisi a kawo ta magana wanda ba hadisi ba a ce hadisi ne to alƙawarin Allah ne Allah sai ya hudo ta ya bayyana ta a gano cewa wannan maudu'i ne ba a ce wannan hadisin hoda ifi ne kaga duk wani ƙari da za a cikin alqur'ani baka isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi zai kare abin shi yake mu muka sauko shi kuma mu san mu kare shi kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun idan kuma dukkan ilimin muka na addini wanda bawa yake buƙatar shi na cikin lamarukan aqidar shi ko wannan a ce wannan abun halal ne ko a ce wannan abun haramun ne ko kuma mu'amalar shi yau da gobe ko kuma na halayen shi da ladabbukan shi ko kuma hukumce hukumce ko kuma abin da ake ce ma a yau qad familial al-ahwal ash-shakhsiyya to a cikin babu wani abu wanda al-Qur'ani ya rage komai akwai a cikin wannan al-Qur'ani idan kowanne domin in min al-umur ad-din mawjud fi al-Qur'an al-Karim akwai shi a cikin al-Qur'ani dan shi yasa ai malumai suke cewa al-Qur'an kuma sunna ta manzon Allah ce salihun li kulli zamanin wa makan yayi daidai ga kowanne zamani kuma yayi daidai da kowanne waje babu ka zo ka ce a wannan zamanin da annabi yana kiraye da shi ma shi ya ce kaza a wannan abun yana hudda mutun daga saman hanya komi a addini babu abun da zaka kara babu abun da zaka rage shi dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi da sabko da alqur'ani sai da Allah ya sabko aya yake cewa al-yawmu akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku inji Allah wa atmamtu alaykum ni'mati an cika wa raditu lakum al-islamu dina kuma na yarda muku musulunci wannan addini ne har daga an cika shi babu wata ziyada kuma hannu babu wata nuksan dan haka duk wanda ya riko da wannan qur'anin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya tsira kuma ya samu babbar rabo kuma duk wanda ya sakai na kashi da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafewa kuma ya hasara kidan shine yake cewa a cikin baiti na 88 hallo wa li kulli abdin hafizan li kulli ma yaqul jazaa'u alayhi mahluqani wa li kulli abdin ko wani bawa ko wani mutum hafizani yana da mala'iku guda biyu tare da shi. Kowane mutum yana da mala'iku guda biyu tare da shi, suna yin surveillance shi. Duk abin da yayi suna rubutawa, imma na alheri imma na sharri. Allah shine yake faɗa a cikin suratul infitar, yake cewa inna alaikum lahafizin, lalle game da ku akwai masu bibiyanku, akwai masu surveillance. Kowa kiraman katibi, kiraman minallah. Katibi suna tarbuta abubuwan da kuke, ya alamuna ma taf'alun, duk sun san abin da kuke aikatawa. Kamar yadda yake faɗa hallo a cikin wata aya, iz yatalaqqal mutalaqqiyani, ka guda biyu, anil yamini, ɗayan a hannun dama yake mala'ika, wa anil shimali, ɗayan kuma a hannun hagu. Ka'id ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wani furci da ɗan adam zai yi, to sai wannan mala'ikun sun rubuta. Al malakani ahaduhuma anil yamini yaktubul hasanat, shi na dama yana rubuta duk aikin alherin da kai. Ka yi sallah, ya rubuta. Ka ce subhanallah, ya rubuta. Ka ce la ilaha illallah, ya rubuta. Ka ba da sadaka, ya rubuta. Ko abu ya nemi wanda ya sani, shi ya sani. Su suke ganin ka ba kai kake ganin su ba. Kuma dole kai imani da haka. In ba kai imani ba da haka, ba ka da imani. Don saboda yana daga cikin arkanin iman, mutum ya yi imani da mala'ikai. Yana rubuta duk aikin da alheri da kai, shi ma na hagun in, wanda yake shimal in, shi kuma yana rubuta duk ɓarnar da kai. Ka yi zagi, ya rubuta. Ka yi da wane, ya rubuta. Ka saci kayan wane, ya rubuta. Ka je ina inda ba a so a je, ya rubuta. Kuma babu wani abin da za su ƙara ma, kuma babu wani abin da za su rage ma. Kuma a ranar tashin alkiyama za a huddo ma littafin. Da farko za a liƙe bakin naka, a hana shi magana, sai hannuwa da fata na jikin naka, da idanuwa da hanci da kunne, duka su yi ta magana. Yau mana ala akwahim wa tukallimuhum aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shi baki ya ce ni ne na ce kaza, kunne ya ce ni na ji sosai, hanci ya ce ni ma kaza, kafa ta ce da ni aka ji, hannu ya ce ni na taba abin da ba nawa ba. Aida duka kenan wannan. Kenan shi ne ana yake cewa mala'iku suna rubuta duk abin da mutum ya yi, ɗaya a hannun dama, ɗaya kuma a hannun hagu. Sai yake cewa a baiti na 89, umira bi katbi kalamihi wa bi alihi, an umarce su wannan mala'ikun, alibul isnain ne nan, umira an umarce su, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su, bi katbi kalamihi, su ringa rubuta zancen mutum, wa bi alihi, da dukkan ayyukan da yake yi, wa huma su wannan mala'ikan guda biyu na dama da na hagu, li'amrillahi mu'tamirani, game da al'amarin Allah kawai aikatawa suke yi, ba su isa su ta saba ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yabon su a cikin alqur'ani, la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba su saba ma Allah akan abinda Allah ya umarce su, kuma suna aikata abinda aka umarce su da su a cikin suratu at-tahrim. Kenan suna rubutawa ba tare da ƙari ba, kuma hallo ba tare da ragi ba. Sai a baiti na 19 haka za? Yake cewa wallahu sidqun wa'duhu wa wa'iduhu, shi Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne alƙawarin shi, kuma gaskiya ne da kamun shi. In yace zai kamu, to wannan ka sa a kanka kowai za a yi wannan kamu. In Allah ya ce za a yi abun, to ka sani za a yi wannan abun. In aka ce wannan abin zai zo, to zai zo. Kullum ma huwa atin, atin, duk abin da yake zauwa ne, to ka sani sai ya zo. Shi ne a nan Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yake bayanin cewa ya kamata musulmi ya ƙudurcewa, ya yi imani da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala bayya saba alkawli duk abin da ya labarta mana da shi to abin da sai ya abkula mahalata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin surata Ali Imran kul sadaqallah kul sadaqallah kace Allah subhanahu wata'ala yayi gaskiya wa qawluhu kuma da faɗan shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'adan la yuhliku llahul mi'ad alqawlan Allah ne wannan duk abin da zai zo sai ya zo kuma Allah subhanahu wata'ala bai ya saba alqawli to duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari wannan abin zai afku ko kuma zoni kamu zai zo ga wanda yake kaza to ya kamata musulmi ya gaskanta haka kuma ya meka wuya kuma ya yaqini akan haka dan saboda yana daga cikin siffofi na mu'minai wanda suke yin imani da abu ko da bus gani ba annabi ya kawo hadisi ya ce aya ta kawo wannan aya ta kawo zancen akwai mala'ika biyu daga kowane mutum yana rubuta lada yana rubuta zinihi baka taba ganin su ba kuma dole kai imani in kai imani akan haka shine alamar mu'mini na kwarai Allah yake yabo a cikin alqur'ani yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ne yana daga cikin alama ta kwarai gaskanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi yace a baiti na 9:1 yace wallahu akbar an tuhadda sifatahu aw sifatuhu aw an yuqasu bi jumlatil ayani Allah ya girmama Allah ya yi karhin ka ce kai siffanta shi kai dan adam sai dai ya siffanta kanshi yahi karhin ka ce siffar shi kaza ce ai kaza kaza ne yana da hannu kaman kaza kaman kaza kaman kaza ba wanda ya saka Allah subhanahu wata'ala ya girmama akan haka kenan bai kamata ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana kanshi yake cewa laysa kamislihi shay'un huwa sami'ul basir babu wani wanda yake kama da Allah subhanahu wata'ala kawai ka tsaya akan shi mai ji ne kuma hallo shi mai gani ne sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul ikhlas wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu ɗaya wanda yake kama da shi shine dan haka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiya daga ka ce kaman kaza kaga ka sa ma Allah kishiya dazu mun kawo wata magana na ulin kulli shay'in halaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kullu mawdu'in ya'tamidu ala naqidihi duk abinda Allah yayi a duniya sai dai mai kishiya duk abinda Allah yayi sai dai mai kishiya mun kawo misali Allah da yayi sama yayi kasa yayi baki yayi koli yayi musulmi yayi kafiri raita da yayi mace yayi namiji Allah subhanahu wata'ala da yayi mahaukaci sai yayi mai hankali kuma wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala shi mai hankalin bai iya ganewa shi mai hankali ne sai ta hanyar mahaukaci dogo baya gane ba shi dogo ne sai in akwai gashi mai kuɗi baya gane ba mai kuɗi ne shi sai in akwai talaka in anan kowa mai kuɗi ne baka ganewa kai ma mai kuɗi ne amma anan misali a ce kowa na da jikka goma goma kai baka ce ba kai mai kuɗi ne amma sai ka fita ka je wajen inda akwai jikka biyar biyar kai kaɗai ne mai jikka goma anan ka zama mai kuɗi shine wa min kulli shay'in halaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ji yayi gaskiya sai yayi ƙarya fahimna to shine amma an kace Allah fa yace kulkuwan da ku ahad shine bai da abokin tarayya Allahu samad shine wanda ake nihi da bukata bai haifa ba kuma ba haife shi ba kuma babu wanda yake kama da shi sai malai yake cewa a cikin baiti na 9:2 wa hayatuna fil qabr ba'da mamatina haqqan wa yas'aluna bihil malakani rayuwanmu a cikin kabari bayan mun mutu haqqan wannan gaskiya ne akwai rayuwa bayan kayiya rayuwarka ta duniya ka mutu hallo akwai wata rayuwa da take jiran ka rayuwar kabari ya kamata mutum yayi imani da hakka hakkan gaskiya ne wayas'aluna almalakani wayas'aluna bihi almalakani kuma a cikin wannan kabarin sai mala'ika guda biyu sun tambaye mu mun fara dokan anwa na mala'ika kun ga a cikin mun kawo dazu mala'iku wanda su ɗaya yana rubuta lada kuma ɗaya yana zanibi bayan malam ya kai haka sai ya kawo ce kuma ando akwai su mala'iku guda biyu wanda su kuma kabari suke iskon mutum su mai tambaya shine Allah subhanahu wataala ya kaddara akan mutum in ya mutu Allah kuma zai yi wata rayuwa wanda yake ce ma hayatan barzakhiya rayuwa ta barzakhu a cikin kabari hadisi ya zo ingantacce wanda yake cewa iza dahala almayyit alqabr idan aka sanya mamaci a cikin kabarin shi iza kana muslim idan wannan kabarin da aka sa musulmi ne aka sa ya sheda da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yana aiki da alqur'ani yana aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harko kenan adat ruhu sai a medo me ran shi fi jasadi a cikin jikin shi wayatihil malakani mala'ika biyun ne sai su zo me fi jilsanihi sai su tada shi tashi zamna in ya zamna fayaqulani lahu sai mala'ikun wannan biyun su ce mi a cikin wannan kabar mar rabbuka tambaya ta farko ke mar rabbuka wane ne ubangijinka musulmi ne ake zance a nan fayaqulu sai ya ce rabbi allah allah sai ya amsa kabari dede rabbi allah sai ya ce ubangijina shine allah waye kulani ando he saki me wata tambaya ta biyu madinuka minare addininka to ya kulu sai yace diniyal islam addini na shine musulunci tambaya nawa ke biyu ke waye kulani lahu ando he saki ce me tambaya ta uku ma hadha ar-rajul allazi ba'asa fikum mi zaka ce game da wannan wanda aka aika muku annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fa yaqulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa yaqulani sai saki ce tambaya nawa aka yi yanzu kenan uku yanzu za a yi ta hudu wama ilmuka kominene ilminka fa yaqulu sai yace qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah ko kuma an karanta mini littafin Allah fa amantu bihi sai dai imani da wannan littafin na yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya fada wa sadaqtu kuma na gaskanta fa yunadi munadi min sama a cikin kabarin sai yaji an yi wani kira daga can sama an saddiq abdi ku gaskanta bawana ku gaskanta shi abinda ya fadi gaskiya ne yayi gaskiya Allah ya sanya mu daga cikin fa afrushu lahu aljanna wannan sautin da sama da hannu zaje ku me shunguda a cikin aljanna wa albisuhu min aljanna sanya me kaya daga cikin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kubude mai kofa ha aljanna daga cikin kabarin rayuwar kabari ke din musulmi ne Allah sanya mu da ci fayatihi min ruhiha sai wannan mutumin musulmi sai ya ji kamshin aljanna min ruhiha wa tayyibiha da kamshinta wa yufsah lahu fi qabrihi sai a yarwata mai kabarin shi dan akwai hadisin da yazo ake cewa kowane ne in aka binne shi daga farko wannan kabarin sai ya motsi dan shi sai annabi yake cewa to fas'alu lahu asibat daga an riga an binne in wannan an zuba ruwan nan kakka jirai komi kakka jirai wani ya fara adda kai ka fara Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbithu ya Allah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine abin da zaka gani akwai jahilci a yau har yau da gobe insha Allah abin ya sauya. Zaka an binne mutum a cikin kabari. Kabarin ya matsa. Ko wane ne aka ce? Ana ku yi fama ku ringa mai addu'a dan kabarin nan ya samu yalwar kabari. Amma an huce ana abin da ba shi ba. Wani ya ce astighfari goma goma. Garbiyar ce larabci ne. Sai ka ringa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yau kanka ne kake ba. Ka ce Allah shi ce jiman kwarnan wamin. Haka ne grammar ne. In ka ce astaghfirullah ka ce ya Allah ni ina neman gafararka. Ba abin haka ne. Ce ake Allahumma ighfir lahu. Allah gafarta mishi. Ko kuma wani ka ji an ce karanta tabbaci yada. Inda yan mamacin nan sun san me ake nufi da tabbaci yada na ai bismillah karanta ta ba. Mutum ya mutu ana fama a ringa Allah sanya kabarin shi, Allah ya yalwata mai kabarin shi, Allah ka sa sanyi a cikin kabarin shi, Allah ka ba shi dama ya amsa. Ana hannaye bila bila hadin sun hallaka kuma shi ma ya hallaka dukiyar shi da abin da ya tara ku sa amara mushi komai ba sai shi gauta mai huruwa tare da matar shi mai dokan gidajen wuta kaga abu bai ba dan in mutun ya mutu ana so a ringa mai Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil janna Allahumma sabbituhu haka ake so mutun ya irin ta wannan addu'o'i ko mutum bai iya ba dole sai da larabci ba da Hausa ma ana yi da kowane langa ana yi na kenan he ya shi kamshin aljanna shi wannan musulmin na cikin kabari abu ne mai kabarin waya ati hirajulun ba'ida ba hannu wani namiji wani he ya zo mai bayan ya amsa tambayoyin kan wannan mala'ikan su aikin su ya ida yanzu wani hannu sai ya zo hasanul waja yana da kyawun gani wannan mutumin wanda ya zo yi husnul siyar yana da kyawun kaya daga kayan shi sai ya burge ka tabibur ri yana da kamshi mai kyau fa yaqulu al muslim shi wannan musulmin na cikin kabarin sai ya ce man anta tambaya yake wane ne kai man anta wane ne kai ya sa'al sannan sai a ce mai ya ce mai daga an ga alamarka an ga alama wanda in an gan shi an ga labari na kware shi musulmin ne yake bari sai ya ce mai fa yaqulu shi wannan mutumin mai kyawun huska mai kyawun kaya sai ya ce mai ana amaluka salih ni ne aikinka na kware aikin ne na kware ya zama mai da siffa na mutum da kyawun hali da kyakkyawar fuska da kaya wanda in ka gansu mutum sai ya burge ka da kamshi da fuska wanda take mulmushi wanda daga kaga mutum kaga alheri yake tambaya wane ne wannan sai ya ce mai ni ne aikin ka na kware fa yaqulu shi wannan musulmin sai ya ce rabbi atimi sa'a ai ga wuka ta da kiyama daga nan ma ya san matsayin shi ina ne aljanna yace ayi gaugawa a tare da ikamu amma wa idza kana al-abdu kafiran wa iyas billah Allah kare idan kuma ba wannan cikin wanda aka binne a cikin kabari kafiri ne fa yatihil malakani sai malaika bi su zo ne fa yaqulani lahu sai su ce mi mar rabbuka wane ne ubangijinka bai iya amsawa fa yaqulu sai ya ce ha la adri ban sani ba yayi ta kara yana ta kara irin na kara na in mutai ringa ban sani ba fa yaqulani ma dinuka su sake mai tambaya ta bi menene addininka fa yaqul ha ha la adri ban sani ba fa yaqulani lahu su mai tambaya ta uku ma hazar rajul allazi ba su fikum mi zaka ce ga wannan wanda aka aika muku kai kula ha ha la ajri ban sani ba fa yunadi munadi shi ma ya ji kira daga sama ayi kira yana cikin kabarin daga sama an kazzab an kazzab ya kariyata bai sani ba kuma yayi kariya wa iyaz billah fa afrishu lahu minan nar kumishin kuda a cikin wuta wa iyazu billah waftahu lahu baban ilan nar ku bude mai koha ha wuta fa ya'tihi min harriha shi dan aljanna kaga kamshi zai zo mai aljanna shi kuma hallo sai zahin jahannama ya zo mai wasu mumiha da dahinta wa yudika alaihi qabrihi kuma qabrin nashi sai ya sake matsewa wa iyazu billah wa ya'tihi rajulun qabihun sai wani namiji hallo shi ma ya zo mai qabihun marasa kyau qabihu siya kayan nashi ma ba su da kyau muntinur ri kuma hallo bayyana kamshi sai wari fa yaqulu al abd al kafir shi wannan wanda yake cikin kabarin kafirin nan sai ya ce mar anta wane ne kai fa wajhuka allazi yuji'u bishar wannan fuskar ta karga an ganta an ga mai sharri ya zo fa yaqulu sai ya ce ana amaluka al-habis ni ne dai aikin kamar sakiyo fa yaqulu sai ya ce rabbi la taqimi sa'a ya allah kada ka tada al-qiyama ya san daga an tada ta fa na can sai yahi na kabar kazalika al-azab wal azabul akhirah akbar law kanu ya'lamun idan wannan shi ne ana kawo ruwaya ake ce abu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa dukkan mutum na duniya yana da abokanai guda inna lil mar'i salasatu akhilla mutum na duniya yana da abokanai guda lokacin da ya mutu al-halilul awwal yaqulu lahu abokin na farko sai ya ce ana ma'aka ila babi kabarika ina tare da kai har sai na kai ka kohoi kabarinka fa atrukuka wa arsha kuma hallo umbarka dawowa ta kenan wannan shine abokinka ɗan uwa da abokan arziki su ne wannan abokan duk kukan mutum yana ta kuka wane ya mutu aka ce to bari a sa ku abin da ku tare to mutum bai yarda wani ko an ce ka shiga ka kwana daki ɗaya da gawan ma ba zai iya ba wani aboki na farko kenan al-halidu sani shi kuma sai ya ce maka ana ma'aka ina tare da kai hatta ta mutu har sai ka mutu ba ma sai an kai ka ba kabari fa iza mitta idan ka mutu yanzu surtu lil warasati yanzu na bar abuta da kai na zama na magada na bar abuta da kai na zama na magada wani aboki ne wannan kudi dukiya kudi ne sai a fara lissafi wannan ya ce ni kaza ne ce su a ringa bin malamai ringa wannan gidan na saman kwalta wannan motar aita idan ka ga wannan aboki na biyu kenan sai ali ibn abi talib yake cewa wal halilu salis aboki na uku kuma yake ce ana ma'aka hayyan wa mayyitan ni ina tare da kai a raye kuma ina tare da kai a mace to wannan shine aikinka in da kirkin ne haka in na banzan ne kuma haka faman ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda yayi aiki kwatankwacin kwayar zarra na alheri to sai ya ga wannan aikin nashi waman ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda yayi aiki kuma hallo kwatankwacin kwayar zarra na sharri hallo sai ya ga wannan aiki shine a cikin wannan hadisin wanda Ahmad da Abu Dawud kuma sahihun ne ala sharfa shaytani suka kawo aikin ka da kirki zai zo da yesi da siffa na mutum da kyawawan hali da muska huska yana mulmushi kuma aikin mutum na banza zai zo me da huska mara kyau da kaya marasa kyau Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga azabar kabari yana shine abaiti na karshe wanda muka karanta a yau yake cewa wal qabru sahha na'imuhu wa azabu dan haka to al qabri sahha gaskiya ne ni'imar qabri wa azabuhu kuma gaskiya ne azabar qabri wa kilahu malin nas mutakaran kowa abinda ya shirka shi shi zai girba man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alaiha Allah tare mu daga azabar kabari. Ana so mutum ya yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga azabar kabari a cikin sallah. Duk sallar da zakka yi ta farilla bayan tahiyya ta ƙarshe sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mutum ya yi addu'a Allah ya kare shi daga azabar kabari. Kamar yadda ya zo a cikin ruwaya da dama iri-iri kuma amma abu kudi ne ake tambaye kariya da su. Allahumma inna na'usu bika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya ubangiji inna na'usu bika min azabil qabr, muna roƙonka ka kare mu daga azabar qabr wa azabin nar, ya Allah ka kare mu daga azabar wuta. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah ka kare mu daga fitina ta rayuwa da fitina ta duniya da fitina ta mutuwa. Wa min fitnatil masihid dajjal, ya Allah ka kare mu daga fitina masihid dajjal. Kina wannan ita ce addu'a da ake bayan an yi tahiyya, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sai ayi wannan addu'a tahiyya ta ƙarshe. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'uzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.